da 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 Sonde la talingi buze Talingi tiyo ya Ya tembisa ngege ngipule Ita keli kele ndomba dane Ita keli kele ndomba dane Ay 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 Ita keli kelendo mbatane Sonde la talingi buze Talingi tiyo ya Ya tembisa ngege ngepule Sonde la nanangi buze Sonde, ay sonde Ay sonde la nanangi buze I song it, I song it. I hear, I hear. Dog, dog, I toss a lamb. Don't know what I'm in a night toss a lamb. Sega funa lum shin and out at the loosuma. Mosuma, Mosuma. Dog, dog, I toss a lamb. Don't know what I'm in a night toss a lamb. Funa lum shin and out at the loosuma. I who summa, I who was a funa bun. What you funa me? What you funa bun? What you funa me? I who to funa bun. What you funa me?
What you funa me?
Thank you.